بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أصول السنة نائب أبي زمانين وندى رسول هجر مزع الله صلى الله عليه وآله وسلم dari 399 rahmatullahi alai daura ta goran sallah karama a wannan shekara ta 1446 daga gidan karatu Darul Qira'atu Salafiyya Katsina Najeriya. Darasin da wato wasu basu so kuma bin wasu dadi, to gashi ne ba arabuwa da shi, dan abincin ruhi ne, sai a ta hakuri da shi dan ba wai bari za a yi ba. Zamu tashi darasi na 4 insha Allah. Inda yace mana babun fil imani bi sifatillahi wa asma'i, kamun mu shiga a cikin sharhi na lum'atul i'tiqad na malam Sheikhul Allama Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Akwai wata shimfiɗa da yayi da ya sa mata qawaidun hamma fil asma' was sifat, ka'idoji masu muhimmanci game da al-asma' was sifat da nake son mu dunkule su mu karanta, kamun mu shiga wannan babi. Wanda malaya kuma wasu ka'idoji ne da nake so mu karanta su. Yace mana al-qa'idatul ula fil wajibi nahwa nususil kitabi was sunna fi asma'illahi wa sifatihi, game da abin da yake wajibi ga nassoshin Qur'ani da kuma sunna game da sha'anin su da Allah da kuma siffofi na Allah. Malam yace al-wajibu fi nususil kitabi was sunna ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir, shine za a tabbatar da ma'anarsu, abinda suke nufi za a tabbatar da su akan zahirinsu ba tare da an canza su ba. Li'anna Allah anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin, domin dai Allah ya saukar da Qur'ani da yaren larabci wanda yake a fili a bayyane. Wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya takallama bilisanil arabi, sannan kuma annabi yana zance da harshe na larabci. Fa wajaba ibqa'u dalalati kalamillahi wa kalam rasulihi ala ma hiya alayhi fi dhalika lisan, dan haka sai ya wajaba a gudanar da ma'anar zancen Allah da zancen manzansa akan abinda wannan harshe yake nunawa. Al aslu fil kalam al haqiqa, zamu zo mu ta a cikin darasin mu na yau. Allahu nuru samawati wal ard, shin Allah bi zatihi shine nuru samawati wal ard, koko a munawwiru samawati ne, Allah shike haskaka sama da ƙasa, koko za a bar zancen ne ala haqiqatiha, kawai Allahu nuru samawati wal ard bi zatihi, Allah ne shine nur, koko munawwir ne, inda kaje tafsirin kabari zaga kawo maka zantuka, wasu sun ce kaza, akwai waɗanda suke ta'awilin zancen ce gashi, to amma ka zo ka ji yace matsayin mu akan wannan. Dan haka asali shi yasa ba a da'awar majaz ka sifatul lahi, ko mun yake cewa akwai majaz a cikin harkar arabiya, to majazi bi da mashiga a cikin harkar siffofin Allah. Me yasa? Ai, siffofin Allah umur ne gaibiya, abubuwa ne na gaibu, don haka ba magana kawo harkar majazi a cikin siffofin Allah. Yasa hatta karatunmu na Al-Jawhar Maknun da Al-Fath Ibn Malik, musamman da muka zo wajen wannan waja'a rabbuka ulmalaku saffan saffa, wanda harshe Ibn Aqila ya ta'awilin wannan, to mun zantukan malamai sosai da naqadi da raddi akan wannan waja'a rabbuka, cewa ja'a rahmatu rabbika da sauransu ba ma zai dauka ba, ba ma zai mayu ba ma misali hatta a arabiyancan ma mun ji inda abin zai kasance da sauransu. Dan haka ba a da'awar majaz ga sunan Allah, ga siffofin Allah, nan babu shi ma gaba ɗaya, kan ma ka kawo ba kanar maganar haqiqa ce kawai, inda ka ga abin nan haka abin nan yake. So dan haka za a gudanar da su ala haqiqatiha. Yace wali anna taghyiraha an zahiriha, ka sauye siffofin Allah daga zahirinsu, kai kace ai kaza ne, to wannan kaurin Allah bila ilmi zance ne wannan aka yi wa Allah ba da ilimi ba wa huwa haramun li qawlihi ta'ala wannan kuma haramun ne saboda fadar Allah kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun haka bal yadahu mabsuutatani kaga na akwai ithbatul yadain bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha to yace fa inna zahiral aya zahirin wannan aya annallahi yadain Allah yana da hannaye guda biyu kuma wannan hannayen haqiqatai ne haqiqanin hannaye ne ba wai baiwa bace ko kaza ko ni'ima ko kaza duk ba ka wannan ba fa yajibu ithbatu zalika da haka yake wajaba ka tabbatar da wannan kabada fa in qala qail in wani zai ce maka a to ai almuradu bihi ma alquwa abin nufi shine karfi bal ya dawo babu su da tani mu fiko kai fa sai ce maka ai alquwa ce malai ya ce he mashi amsa qulna lahu hadha sarful lil kalami an zahiri wannan ai ka sauya ka juya zancen akan zahirin shi fala yajuzu alqawlu bihi bi mahalasta a fadi wannan li'annahu qawlun 'ala allahi bila ilm domin ka wannan kirkirar zance ne kawai ba da ilimi ba wannan kinan alqa'idatu athaniya fi asma'illahi game da sunayen Allah alfar'ul awwal asma'ullahi kulluha husna sunan Allah dukkanin su menene asma'ullahi kulluha husna mafiya kyau a ce husna sunan Allah dukkanin su wato husna ne mafiya kyau ai baliga fil husni eh wato gaya haka suke li'annaha mutadamminatun li sifatin kamila la naqsa fiha domin sunan Allah suna kunshe da wato cikakkun sifofi da la naqsa fiha ba ta wai a cikin su fiha yace bi wajhin min alwujuh qala hu ta'ala wa illahi alasmaul husna ala rasulina mafi kyau arrahman kaga wannan fa huwa ismun min asma'illahi ta'ala ko to a cikin sunan wata sifa ce yake nuni akan ta ta Allah a cikin wannan sunan arrahman sifa arrahma sifa arrahma kenan ko kaga fa huwa ismun min asma'illahi ta'ala dalil ala sifatin azima hiya arrahmal wasi'a kaga sunan yana nuni akan sifa mai girma sifa ta rahama mai yalwa tace arrahman ta kar kawo wani sunan sai a fada sifa to wace sifa ce yake nuna akan ta kidan ba mun ci kai da arrahmanur rahim to
shi arrahim yana nuni akan aikata rahama
arrahim
arrahman shi muttasifin ne da rahama wa rahim kuma yana sada rahaman gaba
bil mu'minina ra'ufur rahim to zuwa ce sifa ai sifin muke so yanzu da aka kawo suna sai a fidda mana sifa
al-alim
al-ilm kaga sifa ta al-ilm kaga al-alim zamu hidda dalun ala sifati kaga al-ilm sifa kaga azima kaga hiya al-ilm to haka sunayen suke wa min thamma na'rifu annahu laysa min asma'illahi ad-dahr bal nace da haka bai cikin sunan Allah ad-dahr ad-dahr li'annahu la yatadammanu ma'na yablughu ghayatal husni fa amma qawluhu la tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahr kaga hadisin Muslim fa ma'nahu maliku ad-dahr mai mallakar wannan zamani da sarrafa fi to ina dalili yake yace firwatu thani an Allah ta'ala bi yadihi al-amr wa qallibu al-layla wan-nahar to sai far'i na biyu asma'ullahi ghayra munhas ghayra mahsura bi adadin muayyan sunan Allah ba su da adadi wanda yake muayyan baka ta sunan Allah guda kaza ne. An gane ko? To wani zai ce to ai ga hadisin saboda mene hujjar cewa sunan Allah bai su da adadi. As'aluka Allah wa bismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'farta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aga hadisin Imam Ahmad Sheikh Al-Albani ya inganta wannan a cikin as-sahiha. Kaga wa musta'thara Allah bihi fi ilmil ghaibi indahu. Wanda Allah ya barwa kanshi sani. Aga la yumkinu hasruhu. Kaga ba ai kiddige shi wannan ko wal ihadatu bihi. Ko kuma ai mishi ihada dan rage saboda sautin da ranka ke musu. To wani kuma zai ce to ya za ai mahada? Ya za a yi mahaɗa wannan da kuma hadisin inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Lalle Allah yana da sunaye 101 man ahsaha da khalil janna. Hadisin Bukhari da Muslim. To ai kuma gashi an ce Allah na da sunaye 101 wanda ya kiyaye su da khalil janna. Sai a ce inna ma'ana hadal hadith. Ma'anar wannan hadisin shine inna min asma'illahi tis'atan wa tis'in asma' daga sunayen Allah akwai sunaye 101 man ahsaha da khalal janna. Ka gani wace walaysa al-muradu hasru asma'ihi ta'ala ba wai ana so ba a iyakance maka sunayen Allah ne da wani adadin ba. Yace wa naziru hadha an taqula indi mi'atu dirham ina dirhami guda 100 aradtu halas sadaqa na kirga su in bada sadaka. To in kace haka ko fala yunafi ayyakuna indaka darahim ukhra bai hana kuma a ce kana da wasu dirhamomin na daban a ratta halige da sadaka wanda su ba na badawa bane amma yanci ina 2,500 wanda zan bada barka da sallaci amma wannan bi kura ko wasu kudin a gida ko a banki dama na ce ina 2,500 da haka daga cikin sunayen ne ba wai ana iyakance su bane. Mala ya kawo ka'ida ta al-farqu ath-thalith asma'ullahi la tathbutu bil aql. Magana da yake sunan umura bil qul bata. Sunayen Allah ba a tabbatar da su da hankali. Inna ma tathbutu bi shar. Da shari'a ake tabbata domin tawqifiyya. Al-farqu ar-rabi kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu ala dhatillah. Dukkanin wani suna cikin sunayen Allah yana nuni akan zatin Allah wa ala sifatin lati tadammanaha kamar da muka ji ko. To sai alqaida ath-thalitha fi sifatillah mun kara mun takaita sosai gamar sifofin Allah. Malin yace sifatullah al-farqul awwal sifatullah kulluha ulya. Sufofin Allah gaba ɗaya madaukaka ne wa sifatu kamal sufofi na kamala wa madhin da yabo wa laysa fiha naqsun bas da tawaya bi wajhin min alwujuh akal hayat. Su da sha'ira gaba ɗaya sifa bakwai su sune hankalin su ya ba su kawai su kawai sun takaita sufofin Allah ga sifa bakwai. To kaga wannan ai sun samu kusuri kaiza kamar alhayat idan dukkanin su zaka samu babu cikakku ne kuma sifa ce ta kamala da yabo aga alhayat alilm alqudra as-sam'u albasru alhikma arrahma al'ulu da sun su domin kuwa walillahi almathalul a'la nahal ayat 60 wa li'anna ar-rabb kamilun bangin cikakke ne fa wajaba kamalu sifati na kai wajaba sufofin shi ma su zama kamilannu. Malin ya ce wa in kanat sifatu naqsan idan a cikin sifa akwai tawaya la kamala fiha ba kamala a cikin wannan sifar to ba a fada wa Allah wannan sifar. Kaga yanzu kamar kai yanzu ana cewa kai wani a dakiki ne kuma a ce yana ai bai ganewa a ce bana ai ya mutu bana bai lafiya dukkan me sifatun naqsin ne a cewa ne ai bai iya zama ba ta gingidi a wannan naqasa ce wani ai nauyin bacci gare ko a cewa ne ai wani kai Allah ci garai kwaci wani wani ai mayan mata ne kaje duka wanda sifatu da kasin gane ku to duk wata sifa da ke da na kasa cikin ta fahimu mutane afi haƙi to wannan ba zai yi ba a danganta wa Allah wannan sifa kalmauti wani mutuwa wal jahal wal ajaz was samam wal amma wal wanahu dalika li'annahu subhanahu aqbalu wasifina lahu bin naqsi wa nazaha nafsuhu amma yasifuna bihi min naqais wal anna rabba la yumkin ay yakuna naqisan kagan wa in kanat as-sifa wa in kanat as-sifa wa in kanat as-sifa kam in kanat as-sifa kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin idan kuma sifa ta da kamala ta wani to ta fuskai akwai na ƙasa ta wani bangaren ita kuma nan ya za'a 50-50 lam takun sabita lillahi wala mutani'a alayhi ala sabil itlaq to wannan ita kuma ba za a tabbatar da ita ba ga Allah ko kuma a ce an kore ta ga Allah ayya wato ay asaki abin asaki sai ai bayani balla bude mai tafsiri an gane ko za a yi bayani ne a nan wajen to fata tabbatu lillahi fil halil lati takunu kamal sai a tabbatar da ita a lokacin da take da wannan kamala watamtani'u alayhi fil halil lati takunu naqsan an gane ko sai kuma a hana wannan sifa in ta zama da wannan naqasa din kayan kalmakar wal kayd da sauransu kaga fa hadhihi sifat takunu kamalan idha kanat fi muqabalati mithliha in zakai irin su abinda akai ma ne kai ma zakai kaga ne me cece wannan haka kamala ce ko wayam kuruna wayam kurallah fa innaha tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi ajiz kake dan bagaje bane an muqabalati adubihi bi mithli fi'lihi irin mun daban kai ma kai shi wata ku wannan kasan tana zama kuma akwai tawaya fi gairi hadhihi alhal tasbutu lillahi fi alhal alula duna althaniya to na farkon za a tabbatar badda halin nabi wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makir to zai ka san taya zaka tabbatar da wannan ga Allah da kuma inda zaka kore ma Allah wannan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida dal munafiqina yukhadi'una allah wa huwa khadi'u da wasu su to wannan kenan to fa idza qila hal yusafu Allahu bil makri mathalan kin da sukun Allah da makirci misali fala taqul na'am ba zaka ce i ba wala taqul la zaka ce a ba zaka ce wa i zaka ce a ba walakin qul sai dai ka ce me huwa makirun bi may yastahiqqu zalika shikenan kawo shi amsa ga wanda cancanta haka ba shikenan wallahi a'lam kai ne ake koyawa ka karatu akan aqida ko dalla 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 in kaza kaza ne kaza in kaza kaza ne to kaza alfaru thani sifatullahi tanqasimu ila qismain akwai thubutiyya akwai salbiyya thubutiyya ma athbata Allahu li nafsihi shine thubutiyya wanda Allah ya tabbatar wa da kanshi wannan sifa kamar alhayat والعلم والقدره ويجب اثباتها لله على وجهه اللائق به لان الله اثبتها لنفسه هو اعلم بالصفات ذاك تبتت ده wannan ga Allah ga inda ya dace saboda Allah ya tabbatar wa kanshi da wannan kuma shine yafi kowa sanin sufofin shi ko salbiya hiya lati nafaha Allahu an nafsi sune sufofin da Allah ya kore ma kanshi wannan ka zulm inna Allah la yazlimu mithqala dharra wala yazlimu rabbuka ahada kaga fa yajibu nafyu hana Allah dole ya wajaba ka kore zalunci ga ganin zuga Allah inna Allah nafaha an nafsi domin Allah ba ya kore makan shi wannan walakin yajibu i'tiqadu thubuti diddi halillahi ala alwajhi alakmal ya wajaba ka qudrata tabbatar da kishiyar wannan li'anna an-nafya la yakunu kamalan hatta tadammanu thubuta domin shi ta korewa ba ta cika har sai ba akwai tabbatarwa aga la yazlimu rabbuka ahada aga nan fa yajibu nafi zulm anillahi ya wajaba a kore zalunci ma a'tiqadi thubutil adli lillahi al-wadi al-akmal sai a kudurta tabbatuwar adalci ga Allah a fuska da ta dace الفرق الثالث أكوي الصفات الثبوتية لكي يهي الثبات أكوي الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين أكوي ذاتية أكوي فعلية ذاتية سوني وندا لم يزل ولا يزال متصفا بها بيغوشي بكما بزي غوشي دونا سفاي با كما أسمع والبصر أكو دا يوشي كو أكو ما فعلية أكو تون تتعلق بمشيئتي علاقة دا أبن دا ينفع إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها هكما على الاستواء على العرش والمجيء قولنا في إليات باوذا أتبا لم يزل ولا يزال متصفا بها أعطونا في إليات تادن جنت مشيئة الله هم فهمتاكو تو سي فرئي نهو كل صفة من صفات الله فإنها يتوجه عليها ثلاثة أسئلة dukkanin sifa daga cikin sifofin Allah za a fuskanto mata tambaya guda uku hal hiya haqiqatun walimadha hal yajuzu takyifuha walimadha hal tumathilu sifatil makhluqi walimadha tambaya ta farko hal hiya haqiqatun walimadha mai amsar na'am haqiqa ya haqiqa ce li'anna al-asl fi al-kalam al-haqiqa dan wannan shine wala yu'dalu anha ba za a karkata ba daga wannan haqiqa illa bi dalilin sahihin yamna'u minha sai fa idan akwai dalili akwai wata karina hal yajuzu takyifuha za a siffanta wannan sifa ta Allah wali madha ga amsa la yajuzu takyifuha ba za ka ce ga kayfa ba ga kayfiyar Allah yana sauka amma ba mu sanya Allah yake sauka din ba an fahimta saboda me wala yuhiduna bihi ilma ba wannan sai ilimi game da Allah yayi hadar ilimin Allah sani ba wala anna al-aqla kuma shi hankali la yumkin idraku kayfiyati sifatillah hankali bai iya raskar yanda Allah yake inda sifofin Allah suke ثم تأكو هل تماثل صفات المخلوقين لا تماثل صفات المخلوقين سبوبان الله باسا كمان سبوبان نغانا مزو هنن أغوغو دهن الرغا أدو بأي رحنا متنبني هكش ما هنن الله زا كتي هنن جكا كتي هنن الرغا كتي هنن أغوغو إذا هنشن تاكلمي إذا هنشن متندي تو هكا كتي إذا هنن الرغا shi ma hannun Allah din da kace kuma hannun Allah shi irin hannun mutum ne shi ba irin mutum bane zaka tabbatar da wannan sifar amma ba zaka ce ba ga yanda wannan sifar take saboda me amrun ne gaibi baka san yanda yake ba baka sani ba to wannan kimalan ce laysa kamithlihi shay'un to wannan kin insha Allah kuma wannan muqaddima ta kare bi iznillah daga wannan darasi sai mu takaita akai aga mu'addila suna inkarin sunan Allah da kuma sufofin shi hisa harrafa nasoshi daga zahirin su a ce wasu al-mu'awwila suna ta'awili gane ko da haka ahlus sunna wajmi'u ayati sifati ne umirruha haqqan kama naqala dirazul awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyal sai mu ci gaba insha Allah daga inda muka tsaya a cikin littafi a darasi na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi